أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على فاتح الهاتم ومبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم. ثبت شكرتمنا أين أزمي تمكي من أسكن باب الصوم تدوئي باتو أزمين وتدوئي واندع كييد لمن لدى وما نهي أنه تكما أبند أكهنا دا غريسة شيني وما نهي أن صومه da kuma abin da aka hana azumtarsa, wato abin da aka hana azumtarsa na shi azumin wato na nafila. An Abi Qatada al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu, an karbo daga Abi Qatada al-Ansari Allah ta dashiya, anna Rasulullah sallama cewa manzon Allah sallama su'ila an sawmi yawmil arfa, an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallama an tambaye shi game da azumin ranar arfa. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa qala ce yukaffaru sanatan madiya wa baqiyatan, yana kankare wato zunubi na shekara da ta wuce wa baqiyatan da shekara wadda take wato baqiya mai wanzuwa mai tuha kenan. Wasu ila an sawmin yawmin ashura, aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan azumin ashura. Fa qala, manzon Allah ce yukaffaru sanatan, yana kankare wato ainihin zunubin shekara ainihin madiyatan shekara ta wuce. Shi azumin ashura yana kankare zunubin shekara ta wuce ne, shi kuwa azumin arfa yana kankare zunubin shekara ta wuce da shekara mai zuwa. Wasu ila an sawmin yawmal isnaini, sai aka tambaye shi akan azumi wato falalar azumi ranar Atalin. Ta kala ce zalika yawmul wulidtu, wannan rana ce wadda aka haife ni, wato wanda yake azumi a wannan ranar. To yana ainihin wato taya murna da godiya ga Allah ne a cikin wato wannan ranar da Allah ya ni'imta mu da kuma ainihin zuwa duniya, da wato ainihin muka zo duniya domin isar da aikin Allah. Wato wannan yana nuna wato ainihin manzo Allah yana wannan azumi ne a wannan rana, wato saboda wannan rana ce Allah ya yi ni'imar zuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yamuna ni'ima zuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma duk wani abu da ya zo mana ni'ima babu wanda alferi ko wani ni'ima wanda ta kai mana tahowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya. Saboda haka wannan rana kuwa ba mun tare ta, duk wata rana ta alheri da ta sami dan Adam ai ba mun tare ta, in dai alherin ya girmama to balantana ko duk alferi ba wanda kai girma na matsayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kago duk mumuni mai imani to dole ne ya dinga bi hanyoyin da zai nuna godiya shi ga Allah, kuma ita godiya, nuna godiya tana da hanyoyi da dama da ake yanta. Wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana iya godiya ta wajen ibada ko ta ibada haka ayi kamar irin azumi, manzo Allah ce ana iya yanta haka nan. Kuma ana iya wato godiya ta walima, a kashe kuɗi a dafa abinci a zo ayi kaza da kaza a zo a ci domin nuna godiya, duka manzo Allah ce ana yi. To kaga wato mu sai muka zaɓi mafifici abin da ya yi wato ainihin muka ɗauki ainihin ɗaya daga cikin abin da manzo Allah yake cewa duka hanyoyi ne nuna godiya, wanda yake ma nuna wancan na walima abu ne mai tsanani sosai. Saboda ɗaukar abinci a ciyar, duk abin da shi na ɗaukar abinci a ciyar manzo Allah ya ce shi ne mafi alheri a cikin musulunci. A wani hadisin da yake cewa aka tambaye shi man islamu hayru, menene suke alheri yake musulunci wanda yake mafi alheri ga musulunci, wanda yake wannan abu mafi ficcin alheri ne a musulunci. Manzo Allah ya ce an tudima da'ama ala hubbi, ka ciyar da abinci ga mabukatan shi, kaga a dafa abinci a ba mutane su ci ga mabukatan shi, manzo Allah ya ce shine mafi alheri cikin musulunci. Kaga cikin nuna godiyar sai muka dauki mafi ficcin abin da muka ji manzo Allah ya ce shine mafi ficcin alheri, yace wa anta qara'a assalamu ala man arafa wa ma lam ya'raf, mutum ya karanta salama ga wanda ya sani wanda bai sani ba. To kaga dai duka a cikin haka, idan aka zo wurin taron maulidi akan yi sallama a ce assalamu alaikum ya uwa musulmi, kaza haka ai sallama, kai sallama ga wanda ka sani wanda baka sani ba. Duk kaga dai alheri an yi alheri a wannan wuri. Sannan bayan shi ga babban uwa uba shine a yi karatun alqur'ani, a yi salatin manzon Allah, a zo a faɗi darajoji da matsayi na manzon Allah, wanda qur'ani kansa duk abin da ke yi shine dai ya tauɗa maka darajar manzon Allah da matsayinsa, duk kisoshin da za a baka dai da wani karatun da za a maka don duka suna nan ku, domin ka san girman manzon Allah, ka san girman wanda zai da Qur'ani da addini ne shine kawai. Kuma a cikin haka wanda yake aiki ne da Allah tabaraka wa ta'ala yake yi shine faɗa ma mala'iku darajojin manzon Allah da matsayinsa, ya ishe ka dai ɗaukar manzon Allah tafi da shi har fadarsa, ba don annan girman shi da matsayin sa ba menene zai sa haka nan ai ba komai yasa don dai Allah ya goda maka matsayin shi da girman shi ya wuce kowa shi sa aka dauke shi har aka ci shi a fadi ba wani annabi a duniya wanda Allah ya yi wannan wannan ya goda maka din a goda maka ya girma mu komai cikin halitta Allah shine ake yi kuma a cikin maulidin don dai annabi maka ya girma mu duk wata halitta ne ta Allah da kuma irin abin da Allah ta tarar mishi da farilla dai dai sauran abubuwan da ya kamata a tattauna duka dai ana yi saboda din dai a girma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma girma manzon Allah cikin musulunci shine musulunci gabaki ɗayan sa dan babu shi kuma babu musulunci to wannan shine alhamdulillah yake cewa to zalika yawmul wulidi fihi wa bu istufihi kuma a wannan rana ce inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka aika jura na atani ce yana da wato ainihin kogon ira lokacin da yake zama ibadar sai na dauko da bino yana ci a inda na Aisha Khadija yana zuwa kuma rana a tanin rannan ya shiga ta shekara 30 da wato biyar da kuma ainihin kusan kwana 300 da abin ga kusan dai ba daya da shekara shiga a rannan a cika shekara 40 kenan rallah da kenan ya shiga to rannan kuma ya dubi abinci ya koma kenan to sana wayi waran rana a tanin sai ga abin da ya faru a tanin rannan aka aika manzo Allah sallama da cewa shi ga shi ainihin Allah ya aika shi matsayin shi ne annabin Allah to wannan kine a ranar aka aika ne wace kuma wa unzila alaihi fikum a wannan ranar ce aka sauka min da alqur'ani a ranar atanin ce 27 ga wata ramadana cikin watan ramadana wannan ranar ce kuma aka fara sauka min da alqur'ani to shine yace wa fi yawmin wulidtu yace a cikin ta ne aka haife ni yace wa fi kuma wa istifihi a cikin ta ne kuma aka aika ni zalati wa unzila alayya fi kuma a cikin tunni aka sauka min da wato wannan littafin mai albarka kuma mutum musulmi ya rubuce shi wan abi ayyub al ansari an karbu daga abu ayyub al ansari Allah ta dashi yadda Allah ta'ala an annabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man samma ramadana wanda dai azumi ramatan ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal ya bi shi da sittan na shawwal da kwana shi da shawwal yace kana ka siyamu da hali kamar ya azanci azumi zamani ne gabaɗaya domin Allah ya tuna man ja'a bil hasanatin falahu ashr amsalha wanda yazo da daya na kyawawa sai mu bashi 10 to idan kai wata guda kana azumi sai Allah ya baka ainihin 9 kaga an cika maka 10 kenan ga watan ka ga wata in ka zo da baka 10 din sai wata sai a maidin ma da su 10 gabaɗaya dan haka da wannan dan haka sai a hada da 9 wasu 9 sai zama a cika ma 10 din su kuma gabaɗaya sai a baka naka an baka ladan shi sannan kuma da su 9 kaga 10 kenan an baka 10 din su kenan to kai goma misali cikin wata musulunci kaga misali ka samu wata goma kamar kai wata goma ne kana azumi to sai misali in ka zo kai sita shawwal duk daya azumi daya yana da kwana 10 duk azumi daya yana da kwana 10 duk azumi daya yana da kwana 10 kaga azumi uku kwana 30 shi ma wanda haka nan azumi uku kaga yana kwana 30 kaga wata biyu su ma an same su kaga kamar kai rayu cikin zamani ne gabaɗaya kana azumi to wannan shine maganar na'am رواه مسلم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله